بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسائك سادوا وانا يمتنا ليتنا وانا شين يمتنا عشرين لترى قوتن ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda kuma ya dace da lissafin 20 ga watan July shekara miladiya ta 2020. Daga wannan makaranta ta mu ta Darul Harith As-Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa, a inda muke gabatar da darussa karkashin taken mafarki kashi na biyu daga littafin Al-Qawaid Al-Husna fi Ta'bir Ar-Ru'ya na Malam Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdurrahman As-Sadhan Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Wannan kuma shine darasi na 8. Za mu tashi a inda malai yake cewa tasian alqaida at-tasi'a ma la yuzkaru min ar-ru'ya ba'da al-yaqadha fala khayra fihi ma lam tadull alayhi qarinatun fi al-waqi' tuzkaru bihi. Yace mala yuzkaru min ar-ru'ya, abinda mutum ya manta ya kasa tunawa na daga mafarki, mutum ne mafarki kuma sai ya kasa tana me yake cikin mafarkin ya manta ga baki daya bai iya tunowa ba, to wannan mafarkin babu wani alkhairi a tare da shi, babu wani abin da zai tsaya yana damuwa da mafarkin, yace sai ya san fassara shi yasa Allah ya mantar da shi saboda bai da wata fassara ta ainihin wato musamman. Yace sai dai in abin da aka samu wani abu daga baya sai ya tuna maka a cikin waki sai taimaka maka wajen tuna mafarkin. Ina misali yace law qama min nawmihi wa qad nasiya ru'yahu, da mutun zai tashi daga bacci sai zama ya manta mafarkin. Falamma zahaba ila amalihi, sai dai je gurin aikin sa, yaje yana yin wani business nashi, shahada launan akhdara, sai ga wani koren kala, fatazakkara ru'ya, sai ya tuno mafarkin bi tafasiliha, da dalla-dallan abin da ke cikinta, min ru'yati hada'ika khadra, cewa ai ya ga wasu gonaki masu kalo green wa nahwiha, ko makamancin haka. Fa ru'ya sadiqatun, dan haka anan mafarkin ya zama na gaskiya da wujudu tilkal qarina, saboda samun wannan abu da zai taimaka wajen sanin fassar. Wato ma'ana mutum ne mafarki amma sai ya manta, amma da gari ya waye bayan rana ta yi sai wani abu ya faru sai abin ya tuna mishi cewa okay, ashe fa nayi mafarki wanda ke da alaka da wannan event din da ya faru a yanzu. To anan ne ko za a iya gaskata wannan mafarki, amma ba haka ba, mafarkin da mutum ya manta ba sai ya sa kanshi wahalar cewa bari waya zai ya tuna ba, a'a ya bar shi kawai ya wuce ya wuce. Alqaidatul ashira, qaida ta 10, ma jaa fi ru'ya bi khawfin wa wajlin fal asl fi ta'bir at-taysir wal bishara, abinda yazo na mafarki wanda yazo bi khawfin, da tsoro, wa wajlin da timuwa, yazo da ainihin wani abu da zai sa mutun timuwa ko damuwa ko tsorata. Fal asl fi ta'bir, abinda ya dace, abinda yake shine aslu, shi ya kamata a gina akan shi, an ba fassara shine at-taysir, yin sauki, wal bishara, da fadan abin da zai ma mutum bishara, kar a fadin mummunar magana, ayi kokari a juyar da shi zuwa ga abin da yake mai kyau ko mafi sauki, saboda Allah yana cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr, Allah yana son ku da sauki, baya so ku shiga cikin kunci. Wannan kaida ce amma taysir, kaida ta taysir kaida ce amma da ake aiki ta wajen maqasidish shari'a. Misalu, misalin irin wannan mafarki shine law ra'a annahu khaifun fa innahu yu'abbaru bil amni, idan mutum ya ganshi cikin tsoro sai a ce mishi aito zaka shiga aminci ne, sai a mishi ta'abiri da al-akasiya da muka fara da kauli ta'ala, kamar da Allah yake cewa walau yubaddilannahum min ba'di khawfihim amana, da Allah yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم سي الله يجي وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا cikin suratul nur. Allah yace yayi alƙawari ga wanda suka yi imani kuma suka aiki na ƙware daga cikin ku cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maye musu ƙasa kuma sai ya ba su mayan ƙasa kamar yadda ya baiwa waɗanda suka zo kafin su, sannan sai ya canza musu sai ya ba su dama sun yi addinin su a bayan kasa sannan sai ya canza musu wannan tsoron zuwa aminci sai ya yi tafa'uli da wannan ayar walau ra'a nafsuhu faqiran in yaga kanshi cikin halin kunci da talauci da fatara fa inna allaha sawfa yughnihi Allah zai bashi wadata insha Allah da kauli ta'ala hakkin an Musa alaihi salatu wassalam alaihi wa ala nabiyina as-salatu wassalam an hakaito annab Musa da yake da labarin sa cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wadin da annab Musa ya shayar da wadannan dabbobi na ƴan matan nan da Allah yake cewa fa qala huma summa tawla'ila dhill annab Musa ya shayar musu sannan sai yaje ya zauna a cikin inuwa fa qala sai yake cewa rabbi ya Allah inni lima anzalta ilayya min khairin ya Allah ina da faqaru bukata lima anzalta ilayya min khairin zuwa ga abinda ka saukan mana na alkhairi alkhairu anan ya zo bi ma'anar ta'am ne kamar yadda malamai suka ce dan alkhair alqur'ani ya ba da ma'ana daban-daban ya ba da ma'anar ibada kamar fadin Allah wa ahayna ilaihim fi'lal khairati kaga ai fi'lat ta'ati yana ba da ma'anar almal kamar in taraka khaira lil wasiya ai in taraka malan da kuma irin wa innahu li hubbil khairi la shadid ai wa innahu li hubbil mali la shadid ya ba da ma'anar kuma alquwa kamar fadin Allah ahum khairun am qaumi tubba ai ahum aqwa am qaumi tubba wallahu alam alqaidatu alhadiya ashar qaida ta 11 at-ta'biru qiyasun wa tashbihun wa dhannun la yuqta'u biha walakin yusta'nasu biha wa la yuhlafu ala ghaibiha illa an yadhhara fil yaqadati sidquha yace shi fasara mafarki qiyasi ne wato awni wa tashbihu kwatanci ne wa dhannu zatuni la yuqta'u biha ba zance ne da ce yanki wahayi ne ai haka ko zai faru ba walakin yusta'nasu sai dai ana armasantuwa ana daukan izina ana kara labarin ko rayuwar armashi da shi wala yuhlafu ala ghaibiha ba a rantsuwa a ce kafin abin ya faru a ce wallahi haka zai faru yace illa an yadhhara fil yaqala sidquha sai in bayan ya bayyana a rayuwa ta ido da ido an gani sannan za ya karasuwa yace wazalika wa dalil zalika qawlu ta'ala hikayatu an yusuf alayhi wa alayna wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan shine abinda aka aikato daga annabi yusuf Allah ya kara masa aminci Allah ya karama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci da Allah ya ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik sai annabi yusuf ya ce ga wanda yake tsammanin zai tsira kaga dhanna annahu najim don ba yaqini bane zato ne ya mushi fasara cewa amma al-akharu amma adu kuma fa yasqi rabbahu khamra to shine annaji din wanda zai tsira shi kuma wancan amal akharu fa yuslabu kaga wanda zai mutu kenan to sai ya ce ma wanda lillazi dhanna annahu najim minhu ina fata mun gane sai fada ma wanda yake tsammanin zai tsira yace udkurni inda rabbika ka ambace ni a gurin ubangijinka a gidan mai gidanka wa misalu ga wani misali har ila yau wanda mai ban mamaki ne kwarai da gaske mala yace ja'at imra'atu wata mata ta zo wannan labari yana cikin littafin tafsir al-ahlam na ibn sirin da kuma jami'ut tafsir damu tafsir al-ahlam na ainihin wato mala abubakar ibn muhammad abubakar muhammad ibn umar al-ihsa'i ya hakaito wannan labari a cikin littafin sa haka a cikin littafin alamu tafsir al-manam ko ilmu amin ilmu tafsir al-manam na sheikh nadim Zainuddin mai littafin Al-Madkal ila ilmu ta'bir ru'ya da kuma littafin Al-Muntakhab min binna Muntakhabul Kalam fi tafsir al-ahlam Muntakhabul Kalam fi tafsir al-ahlam wanda yake danganta shi zuwa ga shi Muhammad ibn Sirin Allah ya gafarta musu gaba daya to a ciki aka ce ja'at imra'atun wata mata tazo zuwa ga ibn sirina wa huwa yatagadda sai zo tare da shi yana cin abinci da ta same shi yana cikin cin abinci sai ta ce mishi mene sai ya qalat lahu ya ababakarin ra'aytu ru'ya tace Allah shi gafarta malam naga wani mafariki, naga wani mafariki. Faqala sai ce taqussina aw tatrukina hatta akul, zaki fada koko zaki bari har sai na gama cin abinci. Sai tace qalat atrukuka, zan baka ka gama ci din, zan baka. Shikenan can kuma an jima fa akala thumma qala, yana cikin ci sai yace qussi, ba ni labarin kawai, yaga kaman ya bata tana jira ta dade. Sai tace qalat tace ra'aytul qamara qad dakhala fi thurayya, naga farin wata ya shiga as-surayya, ya shiga cikin tauraruwar surayya. To yanzu farin wata shine ramzi na farko, domin farin wata al-qamar ana fassara shi da godi al-wazir ko as-sultan. In akwai taurari da ke kewaye da shi, za su zama jama'ar shi ko sojojin shi ko mutanen gidan shi. Wani lokaci kuma ana fassara shi da malami ko wani jagora da ake koyan ilimi da tarbiyya a wurinsa. Yakan nuna kuma da ga miji ko idan abin nan ko kuma ya nuna samun mace ko ɗaya kyakkyawa ga wanda mata shi ke da ciki, idan ya mafarkin ya ga wata ya shigo gidansa misali. To amma cewa da ta yi ta ga wata ya shiga cikin surayya, to in muka ɗauka yanzu wata a matsayin malami ya shiga surayya, to kamar misali an ɗauki wani babban malami an saka shi a cikin wani ƙanƙanin waje. To ƙanƙanin waje mai za ka fara tunani? Kabari. Ko mun gane inda abin yake? Ƙanƙanin waje da aka saka abin da za ka fara tunani shi ne ƙanƙanin gida, to kabari ne. Domin a ce wata da girmansa ya shiga cikin wani ɗan ƙanƙanin tauraro, to kamar malami babba ya shiga cikin wani ƙaramin waje. Ƙaramin wajen nan da aka saka shi ya gayyaba shi shine menene, shine kabarinsa kenan. Tana faɗan haka sai ta ci gaba da cewa fanada munadin min khalfi, sai naji kuma ana kira na ta baya ana cewa ikidna sirina fa qussi alayhi, ki je gun malam Muhammad dan sirina, ki je ki bashi wannan labarin, ki bar maza ki je ki bada wannan labari ga Muhammad dan sirina. Tana faɗan nan haka yake fa qalasati yaduhu al-ta'ami, sai yayi maza ya janye hannunsa daga abincin. Wa qala waylaki, yace kin kai canki kaifa ra'aiti, me ma kika ce kin gani, me mai ta muni? Fa a'adat alayhi, sai ta maimaita mashi na farko. To ramzi na uku shine cewa da aka zo a bashi labari, ba wai an zo a bashi labari ya fasara ba, a gaya mai cewa kenan mafarkin shi ya shafa cewa mutuwar shi ta zo. Fatagayyara launu, tana faɗa haka sai fuskar shi ta canza. Wa qama wa huwa akhir min batnihi, sai tashi ya kama cikin shi, rike cikin shi. Fa qalat ukhtuhu, sai wata ƴar uwar shi take ce mishi malaka, me ya faru? Algata malam fa qala, yace za'amat hadhihi almar'a anni mayyitun ila sab'ati ayyam, wannan matan abin take ba da labari shine cewa zan mutu nan da kwana bakwai. Qala al-ash'af, ash'af yake cewa fa adadna sab'ata ayyamin fa dafannahu fi al-yawm as-sab'i, maka kirga kwanaki bakwai bai wuce ba ya mutu. Allahu akbar. Kaga wannan kissa wani zai iya cewa to ai ya sanar da mutawa, ai da ma an ce ba yaqini bane, amma tajriba ce yake da ita ya iya fahimtar mu wannan shine fasaran farkin. Da haka annabi maliki taliki yana cewa fadil kissa ibn sirin zaharat alamatu sidqiha fil yaqza fajazama biha, wannan kissa abinda ya bayyana na a zahiri shine cikin shi da ya rike dama yana jin damuwa cikin sana ciwo, shine da kuma abin yazo ya faru sai aka gaskata abinda aka ji a mafarkin. Wa amma idza lam yadhhar fil waqi'i shay'un yadullu ala sidqi ar-ru'ya fatakunu mujarrada dhannin wasti'nas, amma idan wani abu wanda bai ba wani abu da ya faru wanda zai tabbatar da gaskiya wannan mafarkin, to tana nan a matsayin zato ne da kuma abu dai mai armashi haka wanda ana iya daukan izina da shi Allah ubangiji ya samu dace kuma da yace alqaidatu thaniya ashar qaida ta 12 kullu atharin muqlim fil yaqadha ba'da ru'ya fa huwa dilalatu bidayati massin an tariqil ayn fala budda min wadarati akhadhi al athari hatta la yatamakkana minhu datamakkana min tilka al ayn idan mutum farki sai wani abu ya cutar da shi a cikin farkin bayan ya tashi kuma sai ya ci gaba da jin wannan zafin kamar yin farkin an mare shi sai ya farka kuma ya ji zafin marin kuma farkin an ji mai rauni ya farka ya ga jin raunin kuma farkin an taka mai kafa kuma mota ta kade shi ya farka ya ga alamar wannan abu to wannan ya nuna zuwa ga ayin zuwa ga kambun baka ko maita ake so ai mishi ko kuma zuwa ga wani abu muhimmi da zai iya faruwa da shi da aka yi marmaze dauki matakin da ya kamata ya dauka na neman lafiya wani abu kuma da yake da alaka da irin wannan shine idan mutum ya mafarkin wani abu na lahira kamar yadda muka ji cewa da mafarkin lahira gaskiya ne a cikin mafarkin sai ya ga wani abu da ya firgita shi kuma ya tashi ya ci gaba da jin firgicin wani ma har ya kusa zautuwa ko ya fita daga hayyacinsa kamar ya ga za a kai shi wuta ko ya gan shi a cikin wuta ko ya gan shi a kabari ana mashi azabar kabari wannan babu shakka akwai laifin da yake wanda Allah yake mashi ishara akan yato bai bari sai ma zai bi wannan laifin wani in yasa a cikin mafarkin sai a ga mai laifin kamar da ga Abdullahi dan Umar cewa laifin sa shine baya yin sallar Allah abinda Allah abinda yake taimake shi shine imanin sa amma ya kasance yana rashin yin sallar dare to irin wannan da zai tashi ya ji faduwar gaba din ko ya ga tasirin ko ya ga wani wuri jikin shi ya kumbura to alama wannan abin ya da alaka da ko dai sihiri aka so ai mishi shine aka nuna mishi mafarki ko kuma kambun baka kambun kuma yana faruwa ne ga wani wanda yake maka baka hasara kan wani abu ko wanda kuma yake da nufin dole sai ya cutar da kai ko ana ha maza ha mata to irin wannan sai kai maza ka dauki mataki na neman kariya ta hanyar da addini ta nazar ta hanyar zikirori da karanta ayoyi da sauran abubuwa da suka ake yi wajen neman kariya amfani da su magariya din nan amfani da ainihin wato ayoyin suratul baqara karshen ta amanar rasuli kenan ayatul kursi amfani da muawwazat da falaki da nasi amfani da addu'o'i wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wajen kwanciya bacci wajen sanya sutura wajen shiga ban daki wajen fita wajen shiga ko fita daga abin hawa ko makamantan su Allah ubangiji ya samu dace yace misaluhu رجل رأى كأن أحدا يضربه بسكين ولن يجي كما وني يبقى مشي كو يتكى مشي وكا في خاسرته أكون قصنسا فقام من نومه ينا نيكي ومتألما سيجي زابي من مكان الضربة أريد إن دعك بجيش دمك فلا شك أن هذه علامة من علامات الإصابة بالعين وانا بجيس كان علاما خطوات كم بمبكا فلا بد من أخذ الأثر ممن رآه في المنام حتى تذهب تلك العين babu shakka dole ne amfani ya kama wannan wuri ya addu'a ko ya ainihin abin da zai wanda zai taimaka mashi wajen samun waraka alqaidatu thalitha ashar qaida ta 13 daga cikin ka'idojin fasara mafarki shine ar-ru'ya sirrun awda'ahu Allah an tariqil malak lirra'i fala yuqassu illa ala 'alimin aw nasih mafarki wato wani sirri ne da Allah ya kimsa ma mutum ta hanyar mala'ikan nan to wannan sirri babu daidai bane ka zo kai ta faɗa shi kana yayatawa yadda wasu ma suke za su rubuta ne a Facebook ko a group na WhatsApp su ce a ba su amsa a gaya musu kuma a group din nan ko wanda irin mutane ne akwai ba wai ɗaliban ilimi ne ko malamai ko masana wannan yana daga cikin wato rashin kan gado da muke ba daidai bane in baka samu wanda zaka faɗa ma wanda ya sa abin da yake ba to kai shiru kaka faɗa ba dole sai ka fadi sai ga malami ko wanda zai maka nasiha wa sabu fi zalika wallahu alam dalilin da yasa aka faɗi wannan Allah shine fi sani hatta la yu'abbara an tariqi jahilin aw hasidin fa yaqau ma la yuhmaru uqbahu kada wanda bai san ma'anar mafarkin ba ya jahilci ma'anar mafarkin zai fassara maka ko ya jahilci ko kuma bai mai hasada ne maka mummunar fassara sai a je wani abu wanda yake mummuna sai ya faru wato saboda galibin mutane suna jahilci ne mafarki yake yanzu misali da zaran wani ya ce mafarkin ya ga ya shiga ban daki ko ya ga an shafa mishi kashi a jikin riga sai wasu tsartana ko dai mummuna abu ne su ce ah kaza kaza ko wani ya ce mafarkin yana cin abinci yana ta ci sai ce ai ko kaza ne sai a fada mishi wata mummunar fasara kuma duk ba haka bane to dan haka mu kuma sai mafarkin da kuke za ku fada a inda bai kamata ba ku dena ko kuma wanda an fada ba ku sani ba kuma ku dena shiga ciki wala taqum wa laysa laka bihi ilm bale ya ci gaba da cewa amma idza qussat fi majma'i talabatil ilm ilmin aw uqala'in fala ba'as bil jahri biha in ko aka fade mafarkin a tsakankanin dalibai ko a tsakanin waɗanda suke masu hankali ta nan babu laifi kamar yadda misali wancan sarki na Misra ya tara wasu mutane da yake tsammanin sun sani ya gaya musu haka kuma li anna sahabata da'iman yaqusuna ru'a bi huduri ghairihim kuma dan sahabbai sukan fada a idan wasu waɗanda ba su ba wato amamal mala sukan fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma sauran sahabbai su ji misaluhu misalun wannan da zamu dauki wannan kaida shine qissatu ikhwati yusufa ma ikhwatihi hina ma qala lahu waliduhu qissar ɗan uwa nabi yusufa abin da ya faru tsakanin su da Allah da Allah ya bada labari cewa mahaifin yusufa ya ce mishi la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kar ka sake ka bada labarin mafarkinka ga ɗan uwanka za su je su kulla maka wata manaqisa wata makarkashiya kaga ɗan uwansa ne amma saboda uban ya mulahazanci abin da ke tsakankanin su na hassada da bakin ciki yace to karka ba su labari to haka kai ma kai a hankali ba ko za ka ba labari alqaidatu rabi'a ashar qaida ta 14 kullu ru'ya laha ma'anayani kowane mafarki yana da ma'ana guda biyu akwai kyakkyawa akwai mummunan ma'ana akwai ta kusa akwai ta nesa ko da aka fi tsammani ko da yake da karancin tsammani wa ba'idun akwai ma'ana ta nesa wa qaribun da ma'ana ta kusa yatafawata ni fil khairi wa sharri suna da zarceceniya a wajen yawan alkhairin su ko sharrin su fayuglabu janibul khairi ala janibul sharri sai a rinjayar a karkatar da mafarkin zuwa ga alkhairi ayi tafa'uli wato ayi arishi kada ayi ainihin champi ko mummunan tunani sai a karkatar da shi zuwa ga alkhairi misalu ga misalin da malai ya kawo na hadisin Aisha radiyallahu anha aka yi ce hadisu Aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Aisha take cewa kana timra'atu min ahli madina laha zawjun yakhtalif wata mata tana daga cikin mutanen madina tana da miji wanda yake yawan tafiye tafiye fa kanat tara ru'ya kullama ghaba an hazawjuha duk sanda mijinta ya tafi wata kasa ko wani gari kasuwanci sai ta mafarki wa kallama ya gibu illa wa tarakaha hamilan mafiyan lokacin ya tafiya sai ga ya bata da ciki idan ta zo fa ta'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa taqul sai ta rogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi inna zawji kharaja tajiran fa tarakani hamilan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ai mijina ya fita ya banni a gida kuma ya banni da ciki fara'aitu fima yaran na'imu anna jariyatan anna sariyata baitin kasarat wa anni walattu gulaman awara sai naga cewa abin nan dirka gidana fila din gidana ta kare kuma na haifi yaro wanda yake mai ido haka harargaki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata khairan alheri kika gani yarji'u zawjuki mijinki zai dawo alaiki zuwa gare ki insha Allah salihan cikin lafiya kalau wa taladina gulaman barran zaki haifi yaro mai biyayya fa kanat taraha marrataini aw thalathan wannan mata ta gano farki su biyu ko su uku kullu zalika ta'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fataqulna takan zo gun manzon Allah kowanne lokaci sallallahu alaihi wasallam ta gaya mishi ainihin wato wannan zancen fa yaqulu laha zalika shi kuma ya bata irin wannan amsa fa yarji'u zawjuha sai mijinta ya dawo wa talidu gulaman ta yafi masa da fa ja'at kama kanat ta'tihi wata rana sai ta zo inji Aisha kamar take zuwa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghaibun a lokacin manzon Allah baya kusa wa qad ra'at tilka ru'ya tace ta ga nan farki fa qultu la sai ni Aisha nace mata amma tas'alina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke bayar Allah ya amatallahi ke bayar Allah wata tambaya nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala take cewa ru'ya kuntu araha wani farki ne da nake gani fa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa as'aluhu anha sai nakan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi game da farkin wannan ya nufin akan cewa mafarki dai da ka iya yi da kai za ka iya kuma na fassara shi da su daya ta yudan nabiyin hala ba fassara su daya da na farkon ba dan misali in kai ciwon kai aka baka magani a ƙara yi in ba mu Hausawa ba wai zai ce ko bari ya je shaki sai ka shan maganin da aka bashi dole sai ya sake gwadawa amma muku in kai ciwo aka baka magani ka warke kai ma sai ka zama likitan wannan ciwon da wani ya ce yana jin irin ciwon sai ka ce mishi sha kaza ai ni ma shi na sha na warke to ko akan kamar ne kamata ka sha balat naka ba wani dama ya sha to haka mafarki ma in kai mafarki aka fassara maka ka ƙara yin irin shi sai kuma ka ƙara tafiya ne fassara kaga wannan mata ba ta tsaya ta ce ba ta fassara da kanta tunda an fassara mata ba ta sake ta hagu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayanin ta ga Aisha sai take ce ma Aisha aikin jikin jikin ji sai Aisha take ce mata ta ce wa Aisha fa as'aluhu anha fa yaqulu khairan duk sunan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan farkin sai ce alkhairi na gani fa yaqulu kama qala kuma sai abin ya zama alkhairi kamar yadda ya fada fa qultu sai ni Aisha nace mata fa akhbirini ma hiya to ga mu me farkin qalat tace hatta ya ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ina ba zan ga miki ba sai manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallama tace fa aradtuha alaihi fa ariduha alaihi kama kuntu aridu sai in ga ya mushi kai da nake ga wa shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa fa wallahi ma taraktuha ta akhbarati tace na rantsi da Allah ban kyale ta ban naci irin Aisha tace wallahi ta ga muni ta ga muni fa qultu sai nace mata wallahi la in sadaqati la in sadaqat ru'yaki in dai wannan farkin gaskiya ne tace la ya mutan na zo jiki wallahi mujin ki ne zai mutu wa taladina gulaman fajirin kuma la zaki je ki haibu da wanda yake ba nagari ba fa qadat tabki sai rubuta ta ta kuka yanzu kaga wannan abin da yake na mara masu kananan shekaru ba sa fassara mafarki domin Aisha har annabi ya mutu shekarun ta kanana ne ta da ilimi amma shekaru da kuma gaggawa da tai yana da matsala wajen fassara mafarki fa qala laha ya'ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mata sallallahu alaihi wasallam malaha ya Aisha ya ga mace tana tsugura tana kuka ya ce wannan fa fa akhbaratuhu alkhabar tace kaji daga ta fada mafarki na fassara mata kaji 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 wa mata awwalatu laha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذا الله يتي ما يا عائشة يتي وانا إرن شلميني وانا مي كي إذا أبرتم للمسلم الرؤيا فأبروها على الخير إن ذا كفسر ومسلمي ما فريكي كفسر مش أبسا أب ما في الخير فإن الرؤيا على ما يعبرها صاحبها ما فريكي نزوى أبسا أبند ما فريكي يفسر أكوا كفسر مش فما تولاه زوجها عائشة تكي تشانار إذا الله قمت ما تسيمك wala uraha illa waladat gulaman fajiran kuma ina tsammanin ba ta haifi yaro wanda yake ba na kware ba wannan hadisi yana cikin abin nan sunan ta Imam Darimi da isnadi kikkiawa kamar da Ibn Hazm ya fara cikin Fathul Bari cikin mujalladi na 12 fa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'al ma'ana al-ba'ida ai annabi alaihi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam ya ga waccan ma'anan me nisa minin kismin annan kisari sariya albayt ma'anahu ya san cewa karewan dirkar gida fila ma'anan shi sa'atul lilbayt za a samu faduwan gidan wa sa'atuhu min sa'atir rizqi wal gulami al a'war faduwan gidan yana nan fadu arziki wal gulamul a'war ay annahu la yara illa tariqal khairi zai zama bai idan nan da hararge yake bai ganin komai sai alkhairi huwa isharatul liqauli ta'ala ishara zuwa ga wato mai ido din da hararganki to abu ɗaya ki ne yake gani shine alkhairi fadin gidan fadin alkhairi shine ma'an alba'id wannan yana ishara zuwa ga meni fadin Allah wa hadainahu najdayn mun shiryatar da dan adam zuwa ga ko dai tsira ko bata ko alkhairi ko sharri zuwa daga annajat wato hanya take da abu murtafa take da tudu amma Aisha radiyallahu anha fa nazarat ila al-ma'an al-qarib ita ko Aisha ta damu ne ta kalli ma'ana ta kusa ne wa huwa shine anna sariyatal bayti huwa zawjuha dirkar gida katangar gida shine miji wan kisaruha mutuhu karewa katangar mutuwar sa wal gulamul a'war shi kuma da wanda yake mai ido da hararge ke ishara ila al-masihid dajjal mai ido daya ishara zuwa ga wani bala'i shine masihu ad-dajjal Allah ya tsare mu wa misluhu ru'yan nari kaman mafarkin wuta fal ma'anal qarib ta'ni al khususiyyah wa shiqaq wa huwa ma'anan sayyi'un ma'ana ta kusa da ake bai wuta idan ga ta mafarki shine wato ma'ana ta samun barna da fitina da rarrabuwar kai da husuma wa amma al ma'anal ba'id fa huwa al khair wal baraka isharatan li qawlihi ma'ana ta nesa kuma ta da alaka da alheri da albarka shine kamar da Allah yake cewa an burika man fin nari wa man hawlaha kaga albarka ta tabbata ga wanda ke kusa da wutan nan wanda yake cikin wutan nan wa man hawlaha da abin da ke gefenta a cikin gisa da musa kenan da zuwan shi da Usaina kaga wannan yana da ma'ana amma ta nesa amma kaga da zara an baci wuta abinda zaka fara tunani bala'i to ba dole ne ya zama haka ba idan mutun ya gan shi a bakin wuta musamman a daji ko a cikin wuta ko makamanta haka haka nan kamar yadda wuta bata kona Nabi Ibrahim ba wallahi ya naru kuni bardan wassalamu ala Ibrahim kaga wassalamu ala Ibrahim kaga anan tana nuni zuwa ga mene tana nuni zuwa ga tsira koda an ga mutun ya shiga cikin wani bala'i koda an sa shi a cikin bala'i da mutun ya ga ya shiga wuta ya fita to yana nufin zai tsira daga wani bala'i da ake nema a cusa shi kuma zai ko kuma zai zama mai kare addini kamar yadda Annabi Ibrahim ya kasance zamu saurara anan sai Allah ya kaimu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh